الله
الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يوم ومسلمي ما سسورا رمو أولا كفا تا تلبزين كفا ميسونا Al-Faida TV muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allah a wannan gamuwa tamu da ku a wannan kafa din, insha Allah za mu gabatar da wani shiri ne na musamman a game da addinin musulunci, wanda kuma lura da lokacin da muka fuskanta na azumin wata Ramadana, don haka abubuwan da zamu mai da hankali a kai shine zamu yi magana insha Allahu akan wannan rukuni, ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar, wanda shine rukuni na azumi. Saboda ganin yanzu mun fuskanci wannan wata na Ramadana, wanda a wannan wata ne ake gudanar da wannan ibada mai muhimmanci, wato ibada ta azumi. To don haka ne ganin fuskanta da muka yi ga ko kuma kuratuwan wannan wata, sai muka ga maudu'in mu zai kasance ne insha Allah a wannan fili za mu rika magana ne akan wannan rukuni na azumin wata Ramadana. Insha Allah za mu yi bayani akan menene ma ake nufi da azumi, kuma insha Allah akwai za mu yi bayani game da wato yaushe aka fara yin azumin nema, kuma insha Allah za mu yi magana da ko akan irin mutanen da azumi ya wajaba a kansu, kuma in Allah ya so za mu yi magana akan abubuwan da suka shafi rukunai na azumi, farillai na azumi, sunnoni na azumi, mustahabbai na azumi, kuma da abubuwan da suke bata azumi, da kuma abin da yake abubuwan da ba a so a yi su amma aka yi ba za su bata azumi ba. Kai akwai abubuwan da bayan ma ya bata azumin yakan jawo kafara ga wanda ya aikata irin wannan din saboda bata azumi. To saboda haka kenan, saboda manzon Allah yana bayanin cewa shi musulmi a kullum bai kamata ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah akan wannan aiki din. Kamar ma yadda mai ahli da yake faɗi cewa shi baligi la yaf'alu fi'lan hatta ya'lam hukuman lahi fihi, kare aikata wani aiki sai ya san, sai ya san wani irin hukunci musulunci yayi akan wannan al'amari. Insha Allah kamar yadda muka yi alƙawari, karatun mu zai kasance ne a cikin littafi, saboda ba don komai ba, saboda ɗabi'ar dan adam yana da mantuwa zaka iya dauko program ina so zan ce kaza zan ce kaza zan ce kaza. To watakila cikin bayani, tunda kai ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi, Allah bai sanya wa wani mutum mai hankali guda biyu a cikin kwakwalwarsa ba. To saboda haka ganin saboda gudun kwacewan su abubuwa, to za mu rika littafi zai rika mana jagora yadda wannan shiri ya kamata ya kasance, dan saboda mu ɗan adam ne ajizai, ba za mu iya haddace komai ya zauna a kwakwalwarmu ba, amma ma kutiba karra wa ma hufiza kuma farra, abinda yake rubuce zai iya tabbata, abinda aka yi shi da ka kuma yana iya kwacewa. Don saboda haka kamar yadda muka ce insha Allah za mu yi bayani ne akan wannan rukuni na asiyam wato azumi. Saboda haka shi ma'anan siyam, ma'anan azumi, tarifu saumi, fasara ko ba ma'anan abinda ake nufi da azumi, as-sawmu lughatan shine al-imsak. A harshen Larabci, ai tunda kafin musulunci ya zo ma wannan kalma ta saumu tana nan ana amfani da ita. To a wancan lokacin, tunda lokacin ba ma'anan magana azumi ake ba, idan ba Larabe da Larabci yace as-sawmu ya faɗi wannan kalma, me yake nufi? To ma'anan wato shine yace as-sawmu lughatan al-imsak, kamewa, ka kamewa, ka kame ka bar abu, to kayi saumu. Wannan kamewan sunansa da Larabci saumu, wato kamewa, kamar yadda yazo a cikin Alkur'ani a kissar nana Maryam mahaifiyar Annabi Isa, inda take ce inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima alyawma insiyan, nayi nuzuri, nayi bakace ga Allah, bazan yi magana da wani. Kaga ta kame kenan ma'ana, ba za ta yi magana ba. To kaga anan as-sawmu ya zo da ma'anan kamewa. To abinda ake nufi da kuma saumu a shari'a, al-imsaku bi niyyati ta'abbudi an al-akl wa shurbi, mutum ya kame da niyyar zai wa Allah ibada, wajen ba zai ci abinci ba, ba zai sha abin sha ba, kuma ba zai sadu da mata ba. To in ka ji da shari'ar musulunci, in aka ce saumu, to abinda ake nufi kenan, ba ci, babu sha, babu saduwa da mata, da kuma babu aikata dukkan sauran ayyukan da suke iya kare azumi. A yaushe za a yi wannan? Min tulu'il fajri, tun daga ketowan alfijir, ila ghurubi shamsi, har ya zuwa rana ta fadi. To idan ka ji an ce saumu a shari'ar musulunci, abinda ake nufi kenan. To kowane abu a shari'ar musulunci yana da yaushe aka fara shi. Wannan kamewa mai wannan sharadi, kamewa babu ci, babu sha, ba saduwa da mata, babu aikata duk wani abin da zai kare azumi tun daga ketowan alfijir har ya zuwa faduwar rana. Idan wannan shine saumu, kuma shine a shari'ar musulunci, to za mu duba yaushe ne aka fara yin azumi. Saboda haka a tarihu fardiyyati saum, za mu yi bayani akan tarihi na wajabcin, yaushe aka wajabta yin azumi ne. Faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin asiyam, Allah ya wajabta wa al'ummar annabi Muhammadu wato yin azumi, kama faradahu ala al'umami allati sabaqatha, kamar yadda Allah ya wajabta yin azumin nan akan al'ummar da suka gabaci, al'ummar musulmi, su ma al'ummar da suka riga al'umma annabi Muhammadu zuwa, su ma sun yi azumi irin nasu. Aina aka samu wannan ayar? To inda aka duba, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku waɗanda kuka yi imani, an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta azumi a bisa al'ummar da suka gabace ku. Allah ya ce la'allakum tattaquna, ku watakila za ku yi taqwa. Wannan a cikin suratul baqara wannan aya take. Wa kana zalika fi yawmil isnin, wannan aya ta sauka ne a ranar Litini, mai shahari sha'bana, a watan sha'bana. Watan sha'bana shine watan da ake ciki kenan yanzu, wanda daga shi sai watan ramadana. To an wajabta yin azumi wa al'ummar annabi Muhammadu, ta halshen annabi Muhammadu, a ranar Litini a watan sha'ban, sanata isnin min al-hijra, shekara ta biyu ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙaurato daga Makka zuwa Madina, sai da shekara biyu a Madina. Sannan a ranar Litini wannan aya ta sauko, take wajabta yin azumi. To saboda haka suke nan, ashe azumi a dai a musulunci a wannan al'umma shekara ta biyu ne ga hijira, kuma ranar litini ran nan, kuma a cikin watan sha'bana a lokacin aka wajabta wannan azumi. Amma ana gaya mana cewa amma shi azumi a sauran addinin da suka gabata su ma suna yin azumi, saboda haka ashe azumi yana da dogon tarihi. To shi wannan azumi yana da falala, yana da fa'idoji. Duk abin da kaga aka ce musulunci yace ayi, to akwai falalansa, akwai kuma fa'idojinsa. To saboda haka za mu yi nazari mu ga to shi wannan azumi wani irin falala ne Allah ya tara cikin wannan azumi din. Yashhadu li fadli sawmi wa yuqarriruhu ala ahadithu taliya. Malam sai shin fudo wasu hadisi waɗanda suke tabbatar da falalan azumi. Zamu lura da su a waɗannan hadisi masu zuwa. Daga cikin irin waɗannan hadisai akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sawmu junnatu, azumi garkuwa ne, kamar irin garkuwan yaki. In mutum ya tafi yaki yakan yi amfani da garkuwa ne wajen kare wani makami da zai zo ya cuce shi. Don haka shi ma azumi garkuwa ne, amma minan nari, garkuwa ne da zai kare mutum daga shiga wuta. Ka junnati ahadukum min alqital, kamar irin garkuwar da ɗayan ku zai yi amfani da ita a wajen yaki. Kaga wannan, idan kuwa azumi garkuwa ne zai kare mutum ga barin shiga wuta, to ashe kuwa azumi na da falala wanda ya kamata in lokacin ya zo to dukkan musulmi su yi farin ciki lokacin amfani da garkuwansu ya zo. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama yawman fi sabilillah, duk wanda ya azumin rana ɗaya tak saboda Allah azza wajal, zahzaha Allah wajahu anin nar bizalika al-yawm 70 kharifan, wanda yawa Allah azumin rana ɗaya to Allah zai nesanta fuskarsa na tsawon shekara 70 ga barin wuta saboda wannan rana ɗaya da yayi na azumi. Shekara 70 Allah zai nesanta fuskan wanda ya azumi na rana ɗaya din nan, to fuskarsa za ta nesanta ga barin wuta na shekara 70. Har yanzu daga cikin hadisan waɗanda suke nuna falala na azumi akwai qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna lisaimi inda fitrihi da'awatan la turad, mai yin azumi yana da wata addu'an da ba a mai da ita yayin da in ya azumi ya zo shan ruwa, to yana da wata falala, wata dama ta yin wata addu'a da in yayi addu'a ba za a mai da ita ba. Kenan duk lokacin da mai azumi idan yayi azumi to ya zo shan ruwa, to addu'arsa karɓaɓɓiya ce. Dan uwa wannan odoji ne, wannan wata alheri ce ga rabasa ne wanda ake samu a cikin watan azumi. Wa qawluhu, da kuma wani hadisi na Annabi yake cewa inna fil jannati baban, a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu ar-rayyan, ana kiran wannan kofar rayyan wato mai kosarwa. Yadkhulu minhu sa'imun yawm al-qiyamati, masu azumi a ranar tashin kiyama ta wannan kofar za su bi zuwa ga aljanna. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, banda masu azumi babu wanda yake da damar shiga ta wannan kofar in ba su ba. Idan suka zo shiga a neman su ma ana ce aina sa'imun fa yaqumuna la yadkhulu minhu ahaduhum ghayruhum ba idza dakhalu ughliqa ba lam yadkhul minhu ahadun, wannan kofar ana kira ina masu azumi za su lugu su yi waje, tanan kuma za su zo su shiga wannan kofar, tanan za su shiga aljanna. To banda su ba wanda yake da wata dama na shiga aljanna a wannan kofar, to sai su. To ɗan uwa muka lura waɗannan hadisi duk suna bayani ne akan falala ta azumi, saboda haka azumi na da falaloli masu ɗimbin yawa, kaɗan daga ciki su ne waɗannan da muka kawo cikin waɗannan hadisai. To sai fa'ida, amfani da ake samu a cikin wato yin azumi. Lisiyami fawa'idu wajibatun wattima'iyyatun wasihatun. Azumi na da fa'idoji, fa'idojin ma bangare daban-daban. Akwai fa'ida ruhiya, fa'idar da ake samu a ruhi, a zuciya, karuwar da ruhi zuciyar mai azumi take samu, akwai fa'ida ta musamman ruhiya. Akwai kuma fa'ida ijtima'iyya, social, wato abu na mutuntaka na tarayya, amfanin da jama'a masu yin azumi, irin amfanin da azumi yakan kawo a tsakanin su. Akwai ruhiya na mutum shi kashin kansa shi kadai, abinda zai taimaka masa wajen gyara ruhinsa, domin ruhi inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. A cikin jiki akwai wata tsoka wanda in ta yi kyau to duk jiki yayi kyau, in ta baci to wannan jiki duk gaba daya ya baci. Manzon Allah yace ala wahiyal qalb, wannan tsokar ita ce zuciya, daga ita ce kuma hanya zuwa ga ruhi. To in ruhi akwai wato fa'ida ta ruhi ta mutum shi kashin kansa. Akwai kuma fa'ida societal, wato na social, na jama'a, fa'ida wanda azumi ke haifarwa, wanda yake gudana a tsakanin mutane. Akwai kuma na uku, akwai sihhiya, akwai fa'ida da ake samu cikin azumi na ƙara lafiyar jiki. Akwai cututtuka da sukan faru, wallahi da yawa azumi ne maganin su. Da yawa wani ma yakan shekara da ciwo, sai watan azumi in ya zo, in ya daure yayi, sai ya ce wallahi ni da tunda aka fara azumi na zamo na warke. To saboda haka akwai fa'idoji kashi uku da ake samu a cikin azumi. Fa'ida na ruhin mutum shi kansa shi mai azumi din, akwai societal, akwai social, fa'ida ce ta zamantakewa ta mutane wanda ba a samu sai a cikin azumi da lokacin azumi. Kuma akwai fa'ida ta ƙara lafiyar jiki ga masu azumi. Min al-fawa'idi ar-ruhiyya lisaw, na daga cikin fa'idoji na ruhi wanda ake samu ga azumi, annahu yu'awwidu sabra wa yuqawwi alayhi. Azumi yana koya mutum haƙuri, kuma yana ƙarfafa haƙurin mutum. To haƙuri babban abu ne, in Allah ya sanya kana da haƙuri a zuciyarka, to gaskiya ka samu fa'ida mai ɗimbin yawa. To kuma azumi na taimakawa wajen samun wannan fa'ida da haƙuri ɗin. Wa yu'allimu dabtan nafs, haƙuri yakan koyar da ɗaure zuciya akan abu, dogewa da yin haƙuri akan abu. Wa yusa'idu alayhi, kuma yakan taimaka wajen ɗaure zuciya ɗin. Da yawa ana aunawa ko a fagen yaƙi, wanda ya saba azumi haƙurinsa ba irin wanda bai saba ba ne. Kuma ko a wajen jurewa yunwa, in ta sami mutum dole, don wani lokaci larura takan zo, wata wahalar baka shirya mata ba ne takan zo. To mai azumi yana da training na musamman wanda zai jure zuciyarsa ta riga ta saba, ba daidai ba ne da waɗanda musu saba da azumi ba. Ko a guraren wato bautan ƙasa da yara, ƴaƴan musulmai sukan tafi, akan samu wasu abubuwa da sukan bada mamaki, a waɗansu akan samu wajen training da ake musu. Sai ka tsara ba a la'akari da cewa akwai masu azumi a ciki ko babu. Mutum yana azumi ya wuni bai ci ba, kuma sai ya wuni a rana. Sai ka ga wanda baya azumin, azumin bai zama tilas a kansa ba, yana yankan jiki yana faduwa. Amma mai azumin saboda ya saba, akwai training da ya saba. To saboda haka da akwai fa'idoji da yawa wajen yin azumi, wanda azumi ke taimakawa wa mutum. Wa yusa'idu alayhi wa yujadu fi nafsi malakatu taqwa wa tarbiyatiha. Ga mai azumi kullum akan sami wata tarbiya ta taqwa, akwai reno na tsoron Allah, yakan ƙara wa mutum taqwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, yace la'allakum tattaqun, lalle za ku sami taqwa in kuka yi azumi. To da yawa daga cikin training da mai azumi yake samu shine yakan sami taqwa. Me taqwa? Shine imtisalul awamir wa tinabun nawahi. Wa biqasatin at-taqwa allati hiya al-illatul bariza min as-sawm, wanda ma musamman takawa wanda ita ce illa ita ce amfani da ake samu cikin azumi kamar inda ya faɗa muku ayar da muka karanta ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qawlikum la'allakum tattaqun to kaga daga cikin abubuwan da ake samu na ruhi akwai takawa to wannan abinda ake samu ta wajen ruhi kenan fa'idar da shi mai azumi yake samu a ruhinsa a ransa a zuciyarsa sannan kuma wa min alfawaid alijtimaiya lisawm daga cikin fa'idoji da ake samu kuma na azumi fa'idoji na zamantakewa na tsakanin mutane to abinda ake samu wajen azumi annahu yu'awwidul ummata an-nizam wal ittihad yakan koya wa al'umma yakan koya musu yu'awwidul ummata an-nizam yakan koya musu tsari wal ittihad yakan koya musu haɗin kai daga cikin tukunna wato haɗin kai musulmin duk duniya baki daya ai wata daya suke azumta shine wata ramadana wannan watan duk duniya a lokacin da ya kama duk duniya kowa yana azumi sai dai a sami dan bambancin kwana daya a tsakani wayannan sun riga wadannan saboda bambancin guri sun riga su watakila da kwana daya amma daga zaran an samu an fara to kaga akwai nizam duk duniya gaba daya akan wannan tsari suke ga kuma ittihad haɗin kai akwai wani haɗin kan da ya fi kaman abinda wannan yake yi shine wannan yake yi shine wannan yake yi kuma duk abinda manufarsu Allah guda daya kaga wannan akwai nizami akwai ittihad akwai haɗin kai babban misali da ake bayarwa ga mutanen da suka sami dama sukan tafi umra a watan azumi inda zaka ga tsari a watan azumi daidai wajen da ake shan ruwa masallacin haramin Makka da Madina mutane ne dubbai dubbai ko wajen miliyan a lokaci guda daidai a tsakanin wasu ƴan mintoci ƴan kadan wanda ba su wuce minti 30 zuwa awa guda ba za a zo kusan lokacin shan ruwa za a zo mutane daban-daban masu neman alheri a wajen Allah sukan kawo abincinsu sukan kafa ma kamar wato wata hukuma ce ko wani organization ko wata kungiya duk mai kudi zai zama a watan azumi yana da wani tsari na kungiyarsa musamman aikin su shine ciyarwa a masallatan harami ko kuma a sauran masallatan unguwanni to irin wannan a lokacin shan ruwa in ka zo abinda zai baka sha'awa da farko tukun kafin ma ku shiga sahu to sahu din nan anan za a shimfida ban ga shimfida na sallah to akwai ledodi da ake shimfidawa a gaban mutane nan take a zo kuma abinci za a zo a zuba nau'o'i daban-daban sahun nan fa sai abinda idon ka ya gani ba iyaka sahun ya fi ba maganar dan ruruka bane dubbai ne a cikin waɗannan masallatan haka za a jera a lokaci guda kuma ana gama jerawa tsakanin ƴan mintoci kaɗan ana yin kiran sallah nan da nan ba an yi izini a sha ruwa kenan mai son ruwa ya sha mai son dibino ya ci mai son shayi ya sha gashi nan a jere kuma a lokaci guda a cikin ƴan waɗannan mintocin nan da nan za a sha ruwa an yi buɗe baki kenan ana gamawa kuma akwai ma'aikata a cikin ƴan waɗannan mintocin za ka ga tsafta da tsari nan take an naɗe waɗannan ledodin tare da datti ba za ka ga wani datti kuma ya zuba ko wani ruwa ko wani shayi ko wani hancin dibino ko ƙwayan dibino gaba ɗaya a cikin ƴan waɗannan time ɗin za ka ga an naɗe akwai ƴan ledodi buhuna nan take an tara kafin a tashi sallah an tattara an mayar waje guda ƴan uwa musulmi wannan kawai a ciki akwai nizam akwai kuma ittihad tsari da kuma haɗin kai wannan a waje ɗaya kenan fa to dukkan garin musulmi duk inda ake azumi kowanne da irin tsarinsa to saboda haka azumi daga cikin fa'ida na ijtima'iyya societal abubuwa na haɗin kan jama'a akwai wannan a ciki kaga dai na farko ga ciyarwa ɗin nan wani kawai dama zai waye gari bai ma da inda zai ci abinci to ya san in ya zo ya ci yan ruwa anan zai ci ya koshi ya gama bayan haka kuma waɗansu anan za a zauna har sallan sukan zo da abinci na o'i iri daban-daban To wannan azumi yana koyar da gaskiya abubuwa da yawa a dukkan duniya na musulunci, wanda ya kamata mu ma a duk inda muke ya kamata irin wannan tsari da ake a cikin watan azumi ya kamata mu kwaikwayi shi. Yan uwa, aljanna muke nema. To idan aljanna muke nema kuwa, to daga ciki ciyarwa da taimakawa yana cikin kware kware da gaske. Ya kamata in watan azumi ya zo, masu kuɗi, masu hannu da shuni, su shuware a wasu abubuwa na musamman don irin waɗannan ayyuka, banda kuma waɗanda za su kamata ya yi su riƙa taimakawa makwabta a gidaje daban-daban. Don mutane Allah bai yi su daidai ba, ko ya tsun mutum ma daban-daban ne, yadda wani yake ba haka wani yake ba. To saboda haka a cikin wannan lokaci akwai buƙatar masu hannu da shuni su taimakawa waɗanda ba su da shi. Bayan wannan, daga cikin fa'ida da ake samu na zabantakewa na tarayya a tsakanin al'umma, akwai hubbul abdi wal musawa, akwai son yin adalci. Wannan azumin na koyar da buƙatar adalci tsakanin al'umma, akwai buƙatar adalci tsakanin al'umma da kuma daidaito. Wa yakunu fil mu'minina atifatur rahma, a samu, a riƙa samun wato ɗabi'a ta tausayawa a tsakanin mu'mini. Wa khuluqul ihsan, da kuma halu hali na taimakawa, taimakekeniya, taimakawa juna. Duk wannan ana yawan sa daga cikin fa'idan da ake samu a wannan wata na azumi. Kama yusunul mujtama min ash-shurur wal mafasid, wannan azumi yana kiyaye al'umma, yana kiyaye society daga aikata abubuwa na sharrori da ke suke faruwa a duniya da yawa a watan azumi. Abubuwa na sharri kai hatta cututtuka Allah ya kan kwantar da su saboda albarkacin wannan wata. Kuma mutane da yawa sukan gyara halayensu a cikin wannan wata. Wa min alfawaidi sahih, wannan kenan fa'ida da ake samu na zamantakewa kenan. Saboda akwai hadisin Annabi ma da yake bayanin cewa a watan azumi, in watan ya zo, to Allah, akwai wani mala'ika yana ce, mai neman sharri kadakata, mai neman alheri fuskantu. To a wannan lokacin abubuwa na sharri da yawa Allah ya kan kame su, ya kan rage su a tsakanin al'umma. Saboda haka ƴan uwa musulmi, wannan wata ya kamata mu shirya masa sosai, don in ya zo, don mu samu mu ribace shi yadda ya kamata. Kada watan ya zo ya tafi a ta wajenmu ya zamo ya tafi holoko ba tare da mun ribace abubuwan da ke faruwa, ko kuma fa'idoji da falala da ake samu a cikin wannan azumi ba. Shi azumi ba na Ramadana kadai ba, ana samun alheruri a ciki, balle kuma wannan wata na Ramadana. To insha Allah dai a cikin ɗaya bayan ɗaya, lokaci bayan lokaci, za mu abubuwan da muka yi alkawari, in Allah ya so, za mu ɗauko ɗaya bayan ɗaya mu riƙa bayani a kai. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin fa'idoji da ake samu a cikin azumi. Wannan shi ne mai bayani akan fa'ida ijtima'iyya, societal, wato na zamantakewa. To daga ciki kuma akwai fa'ida na sahiyya, fa'ida na lafiyan jiki ga mai azumi, wanda muka yi bayani. Min alfawaid as-sihhiyya lis-siyam annahu yutashhiru al-am'a, azumi yana tsarkake uwar hanji, domin al-ma'idatu baitud da, uwar hanji gidan tara cututtuka ne, uwar hanji wajen tara cututtuka ne, ba don azumi ba. To gaskiya don a watan azumi ne wasu cututtukan ake rabuwa da su. Wa yuslihu al-ma'ida, yakan gyara am'a, wato hanji, kuma ma'ida shine uwar hanji din, wato tumbi. To saboda haka akan sami lafiyan hanji da kuma tumbi a cikin wannan wata. Wa yunazzifu al-badana min al-fadalat, azumi yakan tsarkake jikin mutum gaba ɗaya, gaba gaba, daga cikin waɗansu munanan jini da kuma waɗansu datti da ake samu daga gaban shi mai azumi. Warawatib da kasala. Wa yaktalifu wa yukhaffifu min wat'ati samini, azumi yana rage ƙiba dan kiba ciwo ne to azumi ya wadansu da yawa da azumi suke rage kiba akan same cholesterol irin daskarewan kitse a cikin jini to babu abin da yake maganin wannan sai yawan azumi to saboda haka musamman idan mutun yana da wannan yanayi na cholesterol irin guibin jini din nan to azumi yansa yakan mutun ana gama watan azumi yakan ji jikinsa ya zama wasai to ba wani abu bane saboda wannan azumi din alherin da ake samu a cikin watan azumi wasiqalil batni yakan rage nauyin ciki ciki yakan zama lakwalakwala ko hakan nan in koshi yawa kullun mai ko da abubuwa to yaushe zaka gyara in ba da azumi ba to saboda haka azumi magani ne kwarai kwarai fa'ida ce na asihiya wa fil hadis anhu ya zo daga cikin wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce sumu tasihhu kuyi azumi don ku sami lafiya kuyi azumi don ku sami lafiya kaga wannan hadisi yana gaskata cewa lalle yin azumi na ƙara lafiya a cikin jikin dan adam saboda haka ƴan uwa musulmi wannan wata idan ya zo kamar yadda na faɗa kada mu yi da wasa mu yi kokari mu ribaci alherorin da ake samu a cikin nan wannan wata don haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana farkon wannan wata lafiya sannan kuma ya sa mu yi azumin lafiya bala'o'i da suke faruwa a ƙasa musamman na corona albarkacin wannan wata muna roƙon Allah ba don halin mu ba badan halin mu rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minun Allah ta yaye mana azaba da mu'minan ka ne da wannan muke cewa sai Allah ya hada mu a wani shiri na gaba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maghlib wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Allah.